shugaban wannan majalisar guda daya ce, kuma kun ji a bakin yan majalisar cewa shugabancin nan tana karkashin Right Honorable Ahmadu Umar Filtri.
Guguwar iskar rigimar siyasar shugabancin majalisar dokoki ta jihar Adamawa ya dauki sabon salo yau. Majalisar ta sallami takwarorin ta uku bisa laifin sauye shekara zuwa wasu jam'iyyu kamar yadda sashin doka na 108 ya tanada. Haka ma zaman doya da manja tsakanin majalisar dokoki ta jihar Adamawa da kuma bangaren zattaswar ya kara kasancewa, inda ya rikide zuwa na tonon silili wa bangaren zattaswar. Majalisar ta yi barazanar mika wasu takardu kunshe da bayanai na wani yunkuri na yin sama da fadi da wasu makudan kudade na kwangiloli wa hukumar yaki da zarmiya da cin hanci, wato EFCC.
Eh, ka gani ai Director General na Public Procurement Bureau, wannan doka ce aka kafa wannan commission da ita saboda ta dinga duba sharadai wanda ake bada kwangila akan su. Yanzu kun gani an nemi a sayi motoci guda biyu kacal a wal akan $1,190,000, an nemi a sayi wasu takardu wanda ana sayar da su a kasuwa $1,200, an nemi a sayi su $9,500, haka ire-iren su. Wannan mutum ya yi kwerin nasu, gamna ba shi da fawan kori saboda shi an aje shi a wurin don ya dunga duba irin waɗannan koke-koke, an ce an kore shi. In ka duba abinda majalisa ta yi yau shine ta ce a mayar da wannan mutum aikin sa, kuma mun yi recommending national federal government don samun irin sa a Najeriya yau ba yawa, kuma shi ya sa ma aka zabe shugaba Buhari saboda ya zo yi irin waɗannan gaskiya ya ci gaba da su a Najeriya.
Kakakin majalisar dokoki na jihar Adama Alhaji Umaru Fintiri ya faɗa a zauren taron cewa an bankaro badakkalar da bangaren zattaswar ya shirya na wasu kwangiloli na sama da $1,550,000. Wannan abin fallasar ya fito fili ne lokacin da gwamnati ta nemi yin rufa-rufa ta hanyar sallamar Alhaji Bello Umar, daraktan hukumar da ke sa ido kan ayyukan kwangiloli, bisa kin yardarsa na ya sa hannu kan takardun kwangilolin. Hudu daga cikin 17 na bangaren Honorable Jerry Kundisi, mai biyayya ga gwamna Bala James Nglari, da suka sanar da sige Honorable Umaru Fintiri, kakakin majalisar dokoki na jihar Adamawan, sun ce ba da yawunsu aka aikata wannan aikin ba, kamar yadda za ku ji daga bakin Honorable Ishaq Bala Muhammad.
Ba mu taɓa sa hannu ba, in mun sa hannu yanzu ma za mu sa a yi investigating su suka forging signature namu. Shi yasa muke kira on the floor of the house waɗannan da suka forging signature namu su criminal ne, ba honorable members ba ne. In za ka je kai forging takarda ka ce dan uwanka ne, to kai criminal ne, kai ba member ba ne.
Yayin da majalisar ke zamanta karkashin Honorable Fintiri, bangaren ƴan aware karkashin Honorable Jerry Kundisi sun yi wata zama a gidan gwamnatin jihar Adamawa. Barista Hussein Duraki Kazir ya yi mini fashin bakin matsayin bangarorin biyu kamar yadda doka ya tanada.
Amma yadda suka cire shi ne, ni ban ga an yi gaskiya nan wurin ba, an taka doka kawai. Fintiri ne sai sun yi abin da ya kamata, Fintiri ne har gobe, shine ya zama, dan ba daidai ba ne, yawa shine har yau a doka kam.
Na tuntuɓi dukkan bangarorin ƴan awarin na majalisar dokokin jihar Adamawan da kuma kakakin gwamnati Mr. Fifi Elisha, amma dukkan su sun ki cewa ko ufam. Sanusi Adamu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola, Nigeria.